Harvey Wozniak.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 12 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa mazauna yankin tafkin Chadi na kokawa kan yadda ruwan yankin ke ci gaba da janyewa.
Duniya muna bada kifi, amma yanzu kadan ne masu kama kifi din. Ya shafe mu sosai, rashin lafiya garin yan tawaye da Boko Haram ne ya duka a wajen tafkin Chadi suna nan, amma yanzu din yana raguwa.
Kama kowace ranar Talata za a ji shirin ‘yan kasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a kan wani bene a garin Chasiviyar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin, yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bil'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami, duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin kasashen yammacin Turai suke yi zuwa Ukraine. Wani halin roka a ranar Asabar ya rusa wani ginin bene na kwana mai hawa biyar. An ceto mutane tara daga karkashin buraguzai, amma wasu da dama sun makale. Chasiviyar dai na da tazaran kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance inda dakarun Rasha za su fi aunawa a lardin Donetsk, bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da kasar. Kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a daurin majalisar dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazan jiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar Joe Biden a zaben shugaban kasa da shekarar 2020 a kan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Har yanzu dai kwamitin majalisar wakilan bai bayyana wanda zai ba da shaida a zamansa da baya-bayan nan, amma ana sa ran zai kasance Jason Van Tentehove, wanda ya bayyana kansa mai yada farfaganda na kungiyar da ake kira Oath Keepers ta masu adawa da gwamnati. Mambobinta na cikin magoya bayan Trump kusan 2000 da suka kutsa kai a cikin harabar Capitol. Ana sa ran bahasi na gaba zai mai da hankali ne akan rawar da kungiyar 'yan bangar siyasa ta masu tsatsauran ra'ayin mazan jiya ta Proud Boys ta taka. An tuhumi shugabannin ta biyar da laifin hada baki a rikicin da ya barke a babban birnin tarayya, kuma suna jiran shari'a a ƙarshen wannan shekara. An dai shigar da irin wannan tuhuma akan wasu 11 na kungiyar Oath Keepers, inda uku daga cikinsu suka amsa laifinsu. Trump ya ceceki kwamitin, inda ya kira mambobin kwamitin tara, 'yan Democrat 7 da 'yan Republican 2 masu adawa da Trump, 'yan barandar siyasa da masu kutse. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zakaran gasar Olympic Mo Farah ya bayyana a wata kasida da aka buga a jiya Litinin cewa an kawo shi Birtaniya ne ba bisa ka'ida ba, da su don wani yaro domin yin aikin gida. Farah ya shaidawa BBC cewa wata mata ce ta bashi suna Muhammad Farah daga kasar Djibouti da ke gabashin Afrika zuwa Birtaniya a lokacin yana ɗan shekaru 9. Mutumin mai shekaru 39 a yanzu, wanda aka kashe mahaifinsa a Somalia yana da shekaru 4, ya ce ainihin sunansa ne Hussein Abdi Kahin. Ya yi ikirarin cewa an sanya shi kula da 'ya'yan wani iyali a Birtaniya. Gaskiya ni ba wanda kuke tunani ba ne, in ji shi a wani bangare na wani shiri na musamman da za a nuna a ranar Laraba. Yawancin mutane sun sani da Mo Farah, amma ba sunana ba ne ko kuma ba gaskiya ba ne. Farah, wanda ya zama dan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na Birtaniya na farko da ya lashe lambobin zinari guda 4 a gasar Olympics, ya ce 'ya'yansa ne suka zaburar da shi ya faɗi gaskiya game da labarinsa na baya.
kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu fara kawo muku rahoton mu na farko da alamu rikicin Boko Haram da ISWAP ya jefa miliyoyin mutane cikin halin kakanikayi musamman a shiya arewa maso gabas da wasu jihohi da dama a Najeriya da kuma wasu makwabtan kasashen Afirka wannan rikici dai ya ruguza tattalin arziki da ya hada da harkokin noma da kiwo da kamun kifi da kuma hada-hada ta yau da kullum ko da yake wannan al'amari ya fi kamari a yankin tafkin Chadi daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daude biyu
Kulishke yankin tafkin Chadin na fuskantar kalubale da dama kamar zanyen ruwar da kurarowar hamada da kuma uwa-uwa batun tabarbarewar harkokin tsaro a wannan yanki
to sunana malam baba gana boso malami ne jami'ar Yobe daga Sangayan Geography yan kuma ni ne shugaban kula da muhalli na Najeriya wato Najeriya Environmental Society na jihohin Borno da Yobe kai tsaye kenan wanda suke zagaye da shi shine kasar Niger Najeriya Chadi da Cameroon koguna guda biyu ne suka hadu suka je suka zubar ruwan a tafkin Chadi to wannan wanda yake bangaren Cameroon wanda shine riba shari yana kunshe da kaman kashi 88 na ruwan da tafkin Chadi take dauke da shi
kamar wannan tafkin yana samar da amfani a wannan yanki kaman mutane ne suke amfana da shi
kaman misalin mutane miliyan 30 ne suke amfani da wannan ruwan domin biyan bukatun kansu ko kuma sana'o'in su kaman kiwo noma su da kuma diba albarkatun kasa amma ruwan yadda na ga maka wanda ta zo daga Cameroon an ce ainihin ta ya toso daga Central Africa ne hatta kuma wani masana suka ce da har Libya tana cikin wayannan gurare wanda ake kiran su kogin kafin Chadi
kamar me ya kawo wannan kafewar ruwan yanci ya tsuke ya koma baya
na farko akwai haifafan mutane kamar yadda na ga maka mutane misali kamar miliyan 30 ne suke amfana da wannan yawa amma yawan jama'a yasa kogin ya fara kafewa canjin yanayi in ka duba murabbabin tafkin Chadi to yanzu kusan kashi 8.5 ya ragu abinda ya rage bai wuce kashi 25 ba abinda da mutane miliyan 30 suke so su yi amfani yau ya kai kusan miliyan 40 ko 50 so wannan yana rage albarkatun kasan sosai dan kuma ruwa da kanta yawan sassare itacen ya sa ruwa ma ba yadda ake samu ruwan sama ba a samu shi kamar yadda ake samu a da akwai matsaloli na rashin tsaro
shi ma wanda director a wannan hukuma wanda kuma gudanar da bincike a wannan yanki ga mu abinda ke cewa
sunana Dr. Dogo Saji Alhaji Ngare MNES member na Nigerian Environmental Society kuma ni ne founder and kuma at the same time executive director na kungiya mai zaman kanta wanda aka fi sani ta Global Environmental Response Initiative Jeri a nan Maiduguri yawancin mutane sukan zuwa wasu fandin Nigeria hatta wasu kasashe mutane za su zo su zauna domin su yi kamun kifi su amfana da tsakanin su da iyalen su amma kaga yau da aka samu matsalan nan da aka shiga gaskiya abin ya koma baya kuma rayuwa ya zama wani abu da amma duk da haka dai muna gode wa Ubangiji Allah madaukaki sarki da kuma shi shugaban kasa janar Muhammadu Buhari da shi gwamnatin mu Professor Babagana Umar Azulum don duk abin da yake gaskiya muna gani kuma muna yabawa tunda har yayi kokari ya mai da guraren nan da suke zama a gindin Chadin to kaga wannan ya nuna za a samu sa'ida kuma za a samu ci gaba a lokaci ka
Chiko Alhaji Kariya Gambo wannan shine shugaban manoman rani na jihar Borno ya kuma fito daga wannan yanki ga mu abin da ke cewa kan yadda wannan lamari ya shafe su kamar haka
duk duniya muna bada kifi amma yanzu ka danne masu kama kifi din ya shafe mu sosai rashin lafiya irin yin tawaye da Boko Haram meye duka a wajen tafkin Chadi din suna nan amma yanzu din yana raguwa
kuraren yankin tafkin Chadi dai na dai daga cikin wuraren da Allah ya albarka da harkokin noma da kiwo da kuma kamun kifi da ma sauran ababen da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa Haruna Daude biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
gaya da Haruna Daude biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga babu ya kuma dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da wasu shugabannin matasa guda shida daga Myanmar wanda aka fi sani da Bama a birnin Bangkok a ranar Lahadi da ta gabata yayin wata ziyara da ya kai a kasar inda ya buƙaci kasashen yankin su ƙara matsawa gwamnatin sojan Myanmar lamba akan ta koma akan tafarkin demokradiyya Myanmar dai na ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin farin hula a watan Fabrairu shekarar 2021 fiye da mutane 91,000 ne suka rasa matsugunansu daga Bama a halin yanzu suna zaune a Thailand wasu su bayan sun guje wa zalunci daga gwamnatin sojan Blinken ya yi magana na kusan sa'a guda da shugabannin kungiyar matasan da ke zama a Thailand akan lamarin da ke faruwa a can kasar su. Washington ta toshe yunkurin gwamnatin Bama na daukar kusan dala biliyan 1 a babban bankin tarayya na New York kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan ta kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Umarnin zartarwa da shugaba Biden ya bayar ya baiwa jama'an Amurka ikon toshe waɗannan kudaden har abada. A ƙarshe, rikicin bindiga tsakanin kungiyoyi masu gaba da junan su ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 tun daga ranar Juma'a a kusa da babban birnin ƙasar Haiti, Port-au-Prince, kamar yadda wani magajin gari ya bayyana a jiya Litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Caribbean. Harbe-harben da ya barke tsakanin gungun 'yan bindigan a wata anguwar marasa galihu ta Siete Soyel ya kuma yi sanadiyar raunata fiye da mutane 100 a cewar magajin garin Siete Soyel, Jewel Jones, wanda ya kara da cewa 50 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Mutanen da lamarin ya shafa a lokacin harbe-harben har sasan sun bi ta rufin gidajensu ne suka kashe su, inji Jones a wata hira ta tarho. Mutanen da ke kokarin tserewa daga yankin kuma an same su da harsashe a jikinsu. ‘Yan daban sun kuma toshe hanyar shiga tashar mai ta Verose, inji jaridar Haiti Le Nouvelles. Ofishin Prime Minister Haiti Ariel Henry bai ba da martani nan da nan ba a lokacin da aka buƙaci yin ta bakinsa.
Kai da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka bada cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan
masore. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Ana gutuku Francis Obara nan wurin ana kashe Igbo ana kashe Hausawa. Ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su bata mana sunan kasashen yamuranmu.
Duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika wani lokaci in ga ma 'yan sanda suka zuwa wani lokaci kuma su zo su taya mu mu dauka.
Yan kabilar Igbo da ke kudu maso gabashin Najeriya da Hausawa mazauna yankin ne ke korafi kan tauye haƙƙin su na tsaron lafiya da dukiyarsu. Wannan shine batun mu na yau a dakacewa.
barci ta gaba ta fita Allah wadara mai ta dota da wadanda suke da dajawota haka nan da wadanda ka kawota Allah ka gare mu da tashi
Masore baccin tabarbarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da daukar salo daban-daban wannan dai wani kalubale ne da ya dade yana cauye haƙi da ƴancin ƴan kasar kama daga fuskar walwala zuwa tattalin arziki da kuma zamantakewa tsakanin al'ummar sassan kasar yadda tarzomar ƴan kungiyar IPOF waɗanda ke rajin ballewa daga Najeriya ke halaka rayuka da dukiyoyin ƴan arewa waɗanda ke zama a can ko kuma suke fatauci tsakanin bangaren arewa zuwa kudanci Hausawa dai sun dauki lokaci suna kokawa akan hakan kuma masu nazarin yau da kullun a fuskar tsaro sun dade su ma suna zargin mahukuntan yankin da yin riko sakainar kashi game da lamarin sai dai a yanzu haka su ma ɗan kabilar Igbo sun fara kokawa game da wannan aika-aika ta ƴan kungiyar IPOF kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na musamman da wakilin mu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya hada mana
kungiyar ta IPOF ta fito da wani sabon salo na kashe mutum daga bisani kuma a cire masa kai bayan an sace shi da kuma biyan kudin fansa a yankin na kudu maso gabashin kasar ga ma abinda ƴan kabilar ta Igbo ke cewa dangane da hali da suka shiga wannan yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka yayin da kashe-kashe suka karu da rashin tsaro dake addaban mu a yankin kudu maso gabashin kasar muna kira ga hukumomin Najeriya da su kara tabbatar da tsaro na cewa an dauki matakan da suka kamata domin kare jama'a da dimbin dukiyoyin mu sannan kuma muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bada kafar tattaunawa da ƴan bindigar IPOF domin lalaba mafita shi kuwa wani ɗan kabilar ta Igbo dake yankin Olu wanda ya sha fama da tashi-tashin hankula yace
ana Ogochukwu Francis Obara daga jihar Kudu na Najeriya a Najeriya yanzu ana kashe-kashe amma batun wannan da ake yi a bangaren Kudu nan wurin ana kashe Igbo ana kashe Hausawa ni ina ganin cewa wannan makiya ne wanda suke so su fata mana sunan kasashen yamuran mu ka san mu duka da ibon da Hausa ba so muke ba duk abubuwan nan da yake faruwa
su ma ƴan asalin arewacin Najeriya dake gudanar da harkokin su na cirani a yankin na kudu maso gabashin kasar na ci gaba da bayyana zaman zulumi da suka shiga sakamakon tsanantar harharen ƴan bindigar kungiyar ta
Turana Alhaji Garba Haruna sarkin Hausawa Oka Anambra State
duk abin da ya faru kafin mu dauki gawa sai mun aika wani lokaci in gama ƴan sanda suka zuwa wani lokaci kuma su zo su taimaka mu dauka wani lungun kan ƴan sanda ma ba za su ji ba gaskiya dole yake sa mu yi yunkuri mu dauki gawa mu kai macewa da sai bayan kwana uku mu je mu dauko ta
Turana Ibrahim Abdulkadir Sangalim abinda zan tabbatar maka cewa a ƙauyuka har yanzu akwai fargaba saboda mutanen mu da dama waɗanda suka dawo nan cikin gari don suka fita ƙauye suna jin zaman zulmi kowane lokaci
a baya dai wasu gwamnoni a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa duka hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar IPOF ke kai su ba a yankin na kudu maso gabashin kasar Musa Emmanuel Kanu kane ne ga Nnamdi Kanu shugaban kungiyar ta IPOF yace
why would we kill anyone give me one reason why I should kill you now look at what is happening in another state we didn't even know to ask it we didn't even know to ask it we have military checkpoint everywhere
yana cewa ne gwamnonin Anambra da Imo wato Chukwuma Salladu da kuma sanata Hope Odizuma na jihar Imo to a baya sun bayyana cewa duka hare-haren da ake kaiwa a yankin na kudu maso gabashin Najeriya ba ƴan kungiyar IPOF ke kai su ba kuma ina son in shaida maka cewa ya za a yi jama'a su zo yankin mu kuma mu halaka su waɗanda yake mun san suna neman abinci ne san wannan bai dace ba sannan kuma bari ka duba ka ga abin da ke faruwa a yankin Okigwe dake jihar ta Imo inda aka zuba dimbin shingaye na sojoji daban-daban kuma garkuwa da mutane da sata mutane da rana tsaka da kuma sha'anin tsaro sai ci gaba da gallabar jama'a yake bai tsaya ba ya kamata mu gyara kanmu rundunar yan sandan jihar Anambra ta ce a tsaye take a koda yaushe domin tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a CSB Geoffrey Obunia shine mai magana da yawun durar yan sandan jihar ta Anambra.
There is an operation going on to get arrest the people that did that.
Yana cewa ne rundunar yan sandan jihar Anambra yayin da ta lura da cewa akwai sarkakiya musamman ta bangaren tsaro da tashi-tashin hankula na yan bindigar kungiyar IPOC yasa ta dauki wani mataki bayan gudanar da wani taro na musamman da jami'an tsaro musamman na haɗin gwiwa muka baza dimbin jami'an tsaro a sassa daban-daban na jihar domin da tabbatar da an kamo ba ta gari tare da gurfanar da su a gaban kuliya
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙin sa ya tattara kodi ko ce na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa shawagar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa shi zama
haka kuma a gefe daya wasu ƴan asalin arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokin sana'ar dabbobi a jihohi biyar na yankin da suka hada da jihar Anambra da Imo da Ebonyi da kuma Imo sun bayyana cewa suna cikin matukar fargaba kuma sun rage kai dabbobi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon galarin ɗan bindigar Aipo kama abin da suke cewa
muna na jira da su jiki shugaban mai tsalla na kudu maso Najeriya wato a gaskiya barazanar tsaro ya sa bana kamar yadda aka saba kowane shekara ana zuwa da shanu jewa har ma ana kamfatizin a shanu ma har kudin su saba amma bana gaskiya wannan barazanar tsaro ya sa mutane da yawa sun tsorata da zuwa sai dukiyar su a gurin a gaskiya ba shanu sosai saboda wannan barazana gaskiya abun ya tada hankalin mutane shi ya sa kaga mutumin da yau ka ga ya faru da wannan gobe ya kawo da an can kaga dole ne musamman ka ne sai tashi
sunana Ibrahim Jidda caman kasuwan shanu na ba da a sati daya mukan samu shanu mota 50 mota 40 amma a yanzu haka saboda rikin tsaro da sauran da irin fargaba da suke ciki ko da yaushe muna cikin fargaba ganin yadda kasan take ciki ta wannan bangare
masu sharhi akan harkokin yau da kullum tun suka fara tsokaci dangane da rashin tsaro da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin kasar da kuma lalabo mafita Dr. Garz Gwalalo wani masanin harkar tsaro ne a kasar ya ce
to ai ka san su wannan gunmen ne in ka ji an ce wasu bandi su anan ne ko an ce Fulani Herdsmen ta nan ne amma su wannan gunmen ne sun kashe ka sun kashe banza su ba a kiran su ai to ko sita tom din mana wanda dokar da za a bara ce ka zauna a gida kada ka fita kasuwa kuma su zauna kuma gwamnoni suna nan kuma yan kasuwan suna nan wannan ma kun yarda da su kenan in dai ba ku yarda da su ba tunda mu ga mutane za su iya su kashe ka su kashe ni me yasa zaka jira ka yarda da dokan su dan ta adda zai baka doka ka yarda
to fatan mu dai shine hukumomi su dauki matakan murkushe wannan matsala domin baiwa yan kasa haƙƙi da ƴancin su da dokokin kasar suka shata musu masu rayar kashin shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sakkwato Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
a daraka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Silamu Muni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar
za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya karfafa matakan zuba ido akan tsarin bada odar makamai bayan la'akari da yadda wasu na hannun daman tsohon shugaban kasa suka yi kane-kane da wannan haraka don azurta kansu da irin waɗannan kwangiloli Jariyar ta ce wata majiya a ofishin ministan tsaron kasa ta bayyana cewa Muhammad Bazoum ya umarci masu kula da sha'anin bada kwangila a ofishin ministan cewa daga yanzu ya hana a bada kwangilar makaman da ta haura miliyan 1000 na sefa ba da izinin sa ba, kuma haka ya dauki matakin bin irin waɗannan kwangiloli sau da kafa don ganin cewa abubuwan da aka yi oda sun shigo hannu. Jaridar Le Horizon na cewa ana shirin yi wa gwamnati garan bawul shekara guda da rabi bayan da shugaba Muhammad Bazoum ya kafa gwamnatinsa ta farko, kuma bayanai na nunin za a yi waje da ministoci da dama, galibin su waɗanda ake zargi da wawura ko cin hanci, da kuma waɗanda aka tabbatar ba su taɓuka komai ba a tsawon lokacin da suka yi akan kujerar minista. Jayar ta ce ana sa ran da zaran shugaban ƙasa ya dawo daga hutun da zai fara a watan gobe ne zai yi wannan garan bawul mai kama da aikin kakaba, domin wata majiya ta tabbatar da cewa za a rage yawan ministoci sannan shugaban zai yi naɗe-naɗen ne tare da la'akari da cancanta. Jaridar Le Clusion ta ce mutane sama da 500 aka kashe a tsawon watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2022 a Niger, inda ɗaya bangare yara sama da 70,000 ke zaman gida ba karatu sanadiyar taɓarɓarewar sha'anin tsaro, kamar yadda ƙungiyar ACLED da UNICEF suka ayyana a rahoton da suka fitar. Jaridar ta ce bayanai na nunin kashe-kashen mutane na ci gaba da ƙaruwa a kulliyomin a ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso, inda a tsawon waɗannan watanni 6 mutane 2,057 suka halaka sabanin shekarar da ta gabata, inda aka lissafa mutuwar mutane 2,021. Mu cike sharhin da jaridar Air Info da ke cewa maniyata 158 daga cikin waɗanda suka samu visa daga nan Niger ba su samu zuwa ƙasa mai tsarki ba, bayan da hukumar kula da alhazai ta sanar da su cewa wa'adin shiga Saudiyar ya cika. Jariyar ta ce hukumar alhazai ta Koho ta ɗora alhakin halin da waɗannan maniyata suka shiga a wuyan kamfanin da ke da kwangilar jigilar maniyatan bana, saboda abin da ta kira rashin kawo jirgin da ya cancanta a lokacin da ya dace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To ba balle a takaice. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da Rasha ta kai akan wani bene a garin Chasiviar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin, yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bil'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami, duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin ƙasashen yammacin Turai suke yi zuwa Ukraine. Kwamitin Majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a daurin Majalisar Dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazanjiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar Joe Biden a zaben shugaban ƙasa da shekarar 2020 akan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. A ƙarshe, zakaran gasar Olympic Mo Farah ya bayyana a wata kasida da aka buga a jiya Litinin cewa an kawo shi Birtaniya ne ba bisa ka'ida ba da su da wani yaro domin yin aikin gida. Farah ya shaidawa BBC cewa wata mata ce ta bashi suna Muhammad Farah daga kasar Djibouti da ke gabashin Afrika zuwa Birtaniya a lokacin yana ɗan shekaru 9. Mutumin mai shekaru 39 a yanzu, wanda aka kashe mahaifinsa a Somalia yana da shekaru 4, ya ce ainihin sunansa ne Hussein Abdi Kahin. Ya yi ikirarin cewa an sanya shi kula da 'ya'yan wani iyali a Birtaniya.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.